Lamarin ya faru ne da ranar kai tsaka a jiya Laraba lokacin da 'yan bindiga suka tare wata motar jigilar kamfanin STM a wani wurin da ke a tazarar kilomita 5 da tashar bincike kan iyakar Nijar da Burkina Faso, wato a tsakanin ƙauyen Fono da ƙauyen Zelenge na biyu a gundumar Tera. Motar kilar bus mai dauke da fasinjoji 43 ta fito ne daga birnin Wagadugu, cikin su har da 'yan sanda 3 da ke shirin komawa gida bayan kammala aikin mako-mako a tashar binciken iyaka. Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan bindigar sun kona motar, sannan sun karkashe mutanen da ke cikinta, banda wasu mata 3 da suka tsira da ransu, yayin da ɗaya daga cikin 'yan sandan 3 ya ji mummunan rauni. Magajin garin Tera, Hamma Mamudu, ya tabbatar da faruwar wannan al'amari, ko da yake ya ce ba shi da masaniya game da zahirin adadin mutanen da suka rasu a sanadiyar wannan hari.
Komisar Aikobin Bilan ya ce mutane 19 aka kashe da bindiga, 5 sun yi rauni, cikin biyu su dinnan. STM da ya yi to Burkina yana zuwa ya shiga Nijar, kamar kilomitar 5 zuwa 8 ne wurin da aka samu hadarin.
Haka kuma maharan sun kona wata mota kilar telem, wato trailer, da ne aka kwashe ga wakin waɗannan mutane, inda aka ajiye su a ɗakin ajiyar gawa na asibitin Tera domin aikin tantancewa kafin a nan gaba a yi jana'izar su ko kuma a damƙa su ga danginsu.
Wata mota telem da suka sa wuta, mutane biyu suka mutu cikin wannan wuta. Sun kone ƙarfe 9 ta salama. Yanzu dai sojoji sun shiga can da sabon jiya da lista kowa da kowa ana kawo su Tera. Ramar muna jikin wuya. Shekarar jiya da dare a kowane gari wani komin ake mishi mai yana bakin isa. Can ma aka kashe wani tsoho wajen shekara 82. President na ruga zele president da zelevarla.
Mun leƙa kamfanin jigila na STM domin neman ƙarin bayani a wajen shugabannin kamfanin waɗanda suka gaskantar da faruwar wannan al'amari, sai dai ba su bamu izini mu naɗi murya ba. Haka kuma mun yi katarin ganin wata ƙanwar direban da abin ya rutsa da shi ta isa a cibiyar kamfanin na STM cikin shishigar kukan wannan rashi. Wannan shine karan farko da 'yan bindigar yankin Tileberi ke tare motar fasinjoji, abinda ke nunin yadda masu tada ƙayar baya ke ƙoƙarin karkatar da ayyukansu wajen huce takaici a kan fararen hula, wanda masana sha'anin tsaro ke kallonsa a matsayin wata alamar da ke nunin jami'an tsaro sun fara cin ƙarfin ƙungiyoyin ta'addancin iyakokin Mali, Nijar da Burkina Faso. Misalin yadda a bayan nan suka karkatar da ayyukansu wajen dasa nakiya a kan hanyoyi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.